Ziko da kida ko ba kida na fazito yan asada zan yi mu wa'azi kusa kunnan kunnan jama'al ziko kuci ko kuso dole ne wa'azi don wasu asada ne suke kai duk anyan ci gaban mu sun saka kai kuma ga mu da basira ya cike kai kuma ba su da komai su sai katanke Allah ne zai daukaka mu gafara kai wai kamar ba su san mu ba sun daga kai kuma a gari yayin mu ne ake kai mu muke yi atake a girgiza kai mu yi mai ma'ana ta girgita kai mu muke yi a taru a zauna a kai kuso Kano macijin ne na fasa kai wai bazan iya ba sai in jona da kai wai in manta da Allah in saba da kai haba Allah na dogara kai waye kai kawai lokaci ne za a wasar da kai tunda ci gaba mama ta roka akai zan dawo mazakwai mu tauna akai
tirran gine tirran zane komai wuya komai dadi wannan daga Allah ne muqaddarin kaddara babu sami babu dabara alhamdulillah masha Allah yau ga taurari na suna haskawa gashi yau muna ta samun masoya ko ina ni naje na zizuma
bashi ne ba bashi ne ba bashi ne ba